بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بود بودي أستبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدامو وانا سافيا تا لهدي أكو وطن شعبان a shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine wuni na farko, wato dai kenan ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na malam Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Za mu tashi a karashin abin da ya ambata mana dangane da yakin Khaybar da abin da ya biyo bayan sa. A darasin karshe mun karanta abin da ya shafi kisan Sallam ibn Abin Kinana ibn Abi al-Huqayq da maganar rabon ganima ta yakin Khaybar, da kuma zuwan Ja'far ibn Abi Talib da su Abu Musa al-Ash'ari, inda zamu tashi yau shine Az-Zawaj bi Safiya. Haka ne ko yawa to yace Az-Zawaj bi Safiya, auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Safiyatu bint Huyayyin. Malam Al-Mubarak Furi yake cewa zakarna mun ambata a baya anna Safiyata ju'ilat fi sabaya hina qutila zawjuha Kinanatu ibn Abi al-Huqayq li ghadrihi. Safiyatu bint Huyayyin an sanya ta cikin kamammun yaki, ribatattun yaki, yayin da aka kashe mijinta mai suna Kinanatu ibn Abi al-Huqayq li ghadrihi, saboda a cin amanar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin rike alƙawarin da yi. Wannan dai ba ku manta ba, kuna sanar da haka. To sai ce walamma jumi as-sabyu, yayin da aka tara ribatattun yakin nan da kuma wato dai abinda aka samu na bayi bayan an kama an gama wannan yaki, ja'a Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, sai Dihya ibn Khalifa al-Kalbi yazo, fa qala sayyisi ya nabi Allah, sai ya manzon Allah ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, a'tini jariyatan min as-sabi, ina so ka bani baiwa daga cikin kamammun yakin nan. Fa qala sayyisi idhhab fa khudh jariya, yace je ka dauki daya daga cikin su ga su can. Fa akhadha Safiyata bint Huyayyin, sai shi Dihya yaje dauki Safiya bint Huyayyin a matsayin ita ce wanda yake so. Fa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala sayyisi ya nabi Allah, ya annabin Allah, a'taita Dihyata Safiyata bint Huyayyin sayyidata Quraidata wa bani Nadhir, ise ka dauki Safiya bint Huyayyin wanda ita ce shugaban Yahudawan Quraida banu Quraida da kuma bani Nadhir, ka mika ta ka bai wa Dihyata al-Kalbi, sai ce la tasbihu illa laka, ai wannan bata dace fa da kowa ba sai kai, kai ya kamata a ce ka dauke ta. Qala, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uduhu biha, kira shi da ita, aje a kira Dihya da shi da ita. Faja'a biha, sai ya zo da ita. Falamma nazara ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta ya dube ta, qala sayyisi khudh jariyatan min as-sabi ghayraha, je ka dauki wata wanda ba wannan din ba. Wa arada alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-islam fa aslamat, a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar mata da musulunci yace keke karbi musulunci ma, fa aslamat kuma ta musulunta. Fa ataqaha sai antata wa tazawwajaha ya kuma aure ta, waja'ala itqaha sadaqaha, kuma ya sanya wannan yancin da ya bata shine sadakinta. Wannan ita ce riwayar Abdul Aziz ibn Suhaib wanda ya rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala an. Ita ce wannan da muka ji, akwai maganganun malamai saboda bambancin riwayoyin ta yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Safiya ta koma hannunsa. Wasu ko in ce Hammad ibn Salama a riwayan da ya rawaito daga Thabit al-Bunani shi kuma daga Anas yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishtara Safiyyata bint Huyay bi sab'ati ar'us, ya sayi ita Safiyya ne da rai bakwai, ma'ana a cikin kamammun yakin da ya mallaki guda bakwai ya bayar da ita, ya bada wannan rai bakwai din daga cikin ma'ana bayi bakwai ya bayar aka bashi ita ya saye ta, sannan kuma ya gitta mata musulunci ta karbi musuluncin ya kuma yanta ta ya kuma aure ta. Wannan riwayar Hammad ibn Salama daga Thabit al-Bunani daga Anas, duka dai riwayar ta Anas ce, Anas radiyallahu ta'ala anhu daga gare shi aka ruwato wannan kissa. Zamu ji kuma abubuwa da dama da aka yi kasancewar Ummu Sulaimin mahaifiyar Anas da ita aka yi wannan tafiya, bal ita ce ma wadda ta kintsa masa ita a matsayin amarya ta kawo masa ita ya tare da ita a hanyar dawowa. Da haka kun ga a ce Anas yana da hannun samun wannan labari da yadda abin ya gudana a can. To wannan dai abin da yake kenan, yadda Safiya ta shigo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yanta ta ya aure ta ya sanya wannan musuluntar da ta yi da kuma yanta ta kai da yi shine sadakin nata. To shine suke cewa hatta idza kana bi saddi sahaba'i, har sai da yazo wani wuri ana ce masa saddi sahaba, raji'an ila almadinati, akan hanyarsa ta Madina zai komo, a halat aka gyara masa ita ta halatta wata zawaje ha kuma ya aure ta, ma'ana halat ne na nufin ta fita daga iddata, ma'ana ta fita daga jinin da take ciki da wata zawaje ha. Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma shine aka yi wancan aure, waja'ala itqa, akwai na tsallake ne dama dazu ko yawa na mu koma ba. Yace wa arada alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islam fa aslamat fa a'taqaha wa tazawwajaha, ya intata ya aure ta, waja'ala itqaha sadaqaha hatta idza kana bi saddi sahaba'i raji'an ila al-madinati halat yaw fajahhazat halahu ummu sulaimin, sai ummu sulaimin ta kintsa masa ita shine ma'anan wannan. Fa ahdat halahu min al-layl, ta bashi ita cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa asbaha arusan biha, ya wayi gari a matsayin sa na ango tare da ita, wato ya tare da ita. Kuga rayuwa mai sauki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rayuwa ce ta wato kulfa da tsanani da kintsa-kintse da gyare-gyare da wasu abubuwa masu wahalarwa dangane da aure ba. Bari ku ji ma yadda aka yi walimar, duka walimar da daurin auren da walimar duk akan hanya aka kafin a dawo Madina, da tarewar da komai a tanti da ake wato kwana akan hanya a ciki aka yi tariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Safiya. To shine sai yake cewa wa aulama alaiha bi haisi, yayi mata walima da haisi. Kun san haisi? Ai mun taɓa wucewa ko na taɓa ambata mana haisi. Haisa wani nau'i ne na abinci da Larabawa suke yi, gashi ce bi haisin minat tamri wasamni wasawiqi, wato da sunan abincin har yanzu haka ake kiransa haisa. kaje Madina har yanzu mutanen Madina suna haisa ilman nasi muku wanda yake son haisa ya samu dabino ya kawo gidan mu za a yi masa insha Allah mata sun iya wani abinci ne ake yin sa da dabino kamar nakiya mun san dai nakiya ko dakuwa yau kamar kace dakuwar aya mun ga yadda dakuwar aya take ko to yadda dakuwar ayan nan take haka ake dabinan ake dunkula dabinan za a sa masa mai a hada da dan gari gari sai a kulla shi to nan idan ka ci shi da dan kakide da yake da shi suke ci ko kuma a sami nono a hada da shi to wannan abinci ne isasshe za ku ga lokacin da ake karyawa da azumi in an zo shan ruwa a Madina ba ana zuwa masallacin manzo Allah sunan kila kuna gani a talabijin ko wanda suka je hajji suna gani ko umara za ga ana zuwa da dan kofin yogurt da dabino to tare da wannan haisa din in mutun ya ci wannan kawai har dare zai koyar azumi har dare zai je yana shan ruwa sai daga baya nemi wani abu ne wato mai kosar da mutun sosai ba saboda man ba saboda abin da ke cikin dabino kamar da muka sha dai magana na abin da Allah madauki ya sanya a cikin dabino na arziki da kuma karfin abinci to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi walima da shi ba rago bane ba wani abu ba sai ce wa aqama alaiha thalathata ayyamin fi at-tariq yabni biha ya tare da ita kwana uku a matsayin ta na bazawara duka fauna akan hanya in wani ne yayi yanzu sai me za a ce ce rashin hakuri ko da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shahawani bane kamar da wasu turawa suke rubutawa in suka ga wannan kissa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutun ne wanda auren sa gaba ɗayan sa yayi shi saboda sha'awa kawai ba duk auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba tarihin sa za ka ga saboda maslahar da'awa yayi kun ga wannan matar ga irin asalinta daga ina take yar gidan Huyai ibn Akhtab Huyai ibn Akhtab silsilar jininsa da tarihinsa yana koma zuwa ga Annabi Haruna wannan shine sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya san nasabarta ya karbe ta daga wurin Dihya al-Kalbi ya aure ta shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida bayan an koma Madina ne wannan labarin saboda munasaba da nake gaya muku yana dawo gida sai ya same ta sai ya sami Safiya tana kuka sai ki cewa ke kuma me ya same ki take cewa su Aisha ne da Hafsa suke mata gori cewa ita ba ƴar ammi bace ba ƴar baffan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba ta da alaka ta jini nasabar ta babu Qurayshiya bace kun san harkar kishi ne yau kishi yana nan a kowane gida har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ta rika kuka shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hikima irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iya rarrashi sai ce ke baki ce musu ke kuma yar annabi bace baffanki annabi kuma mijinki annabi baki fi su ba ke yar annabi yar zo annabi Haruna baffanki annabi Musa mijinki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma waye zai miki alfahari shikenan sai ta warware wasan kuma da malamarin mata sai magana ta wuce sai ta ji dadi akwai waɗannan abubuwan sun auku a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman dangane da ita Safiya da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duban matsayinta da sauransu har wata rana Aisha radhiyallahu ta'ala anha ayat irin kishinta ta zo sai ta sai lokacin da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiyar wannan tafiyar kenan an zo da ita Safiya tunda za a zo da ma a ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da amarya to sai aka rika aikawa gida-gida a Madina ku zo ku ga amaryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya zo da amarya kuma za ma kusan karamin wuri a lokacin nan da nan mata suka taru Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tambayi Aisha ya ce yaya mana irin kaman tsokanan nan ya kika ganta sai ta ce to na ga dai ba yahudiya saboda tana da kyau sosai to ilimin ya tambaye ta yaya kika gani sai ce eh naga dai ba yahudiya haka nan ana tafiya har yanzu a wannan tafiyar sun je wani wuri sai raqumin da yake dauke da safiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya goya ta domin da masahabbai har suka rika cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne koko a matsayin baiwa take har yanzu sai suke ta tattauna a tsakanin su tunda ba wanda ya ga me aka yi wasu daga nesa suke gani sai wasu suka ce in dai kun ga ya suturce ta ya sa mata hijabi to mata ya dauke ta in ko ya kyale ta fuskar ta a bude to a matsayin baiwa ya dauke ta ko yanga ce zai je ya mai da ita sadaka to ana tafiya kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta a bayan sa ana sara kuma kuma sannan sai Allah ya kawo wani abu na hadari sai aka yi tuntube laqumin yayin tuntube laqumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuntube suka fado har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fado daga kan laqumi da kuje ana cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fado daga kan laqumi to suna tare da Safiya ne tana bayan sa amma ba abin da ya faru lajin ciwo laqumi yana sauka daga laqumin nan sai suka farkon abin da ya fara yi shine mazagaggawa yazo ya zagaye Safiya kada wani ya gano ta daga nesa domin mace ta fadi ba san a irin yanayin da za ta fado ba ba zancan ta kansa yake ba a lokacin yana ta matarsa ne ya zagaye ya kare ta waɗanda suke tare kada su ga wani abu ko a samu kashfin al'aura ko makamancin sa kuma sannan ya rufe ya sa ta rufe fuskar ta aka kuma zagaye ta sannan aka gyara aka karbo wani laqumin aka ci gaba da tafiya sai suka ce ah to ashe aure ne ba baiwa bace to duk waɗannan abubuwan sun auku to har lokacin aka nemi Zainab ta bada raƙuminta shine har ita ma take kishi ya kama ta take cewa in rasa wanda zai zan baiwa raƙumina sai bai yahudiyarka take giya masa kuka fa Zainab fa kuma dama kamar da Aisha take cewa duk cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda take takara da ita irin Zainab saboda irin kyanta da kuma dabi'ar yadda aka aurar da ita inda bo ita aurenta ba sadaki daga sama Allah ya aurar yace bazawwajna kai ko muka aurar da kai ita to wannan abun yasa tana alfahari ga sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa ku iyalanku ne suka zauna aka daura muku aure da sadaki da waliyai ni ko Allah ne ya daura aure na daga saman bakwai har malami suna hujja da hadisin a matsayin Allah yana sama tunda cewa tai Allah ne ya daura aure na daga saman bakwai kaga ashe dalili ne cewa ta san Allah madauki a saman ki to wannan dai suna cikin abubuwan da suka auku dangane da wani abu na kishi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato auren Safiya da aka yi shi sai yake cewa wara'a ina ne haka ne ko wara'a bi wajhiha khudratan to ina jin zancen nan ga muni kenan ko yana cewa wata rana ya ga dan wani kore kore a fuskar ta fa qala sai yake cewa ma hadha wannan kuma menene qalat sai take cewa ya rasulullah ya manzon Allah ra'aitu qabla qudumika yawa wannan wata kissa ce daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba fuskar Safiya sai ya ga dan wani kore kore a kasan farin mutum idan mutum fari ne a halittarsa idan ya ji ciwo to fuskarsa bayan ja takan yi wani kore kore mun fahimci wannan ko saboda duka ko mari ko makamancin wannan to sai yake cewa wannan kuma me ya same ki take cewa ya rasulullah kaga ta yadda da musulunci sosai kenan karan farko bayan ta musulunta ta ce ya rasulullah ra'aitu qabla qudumika alaina kafin zuwan ka gare mu nayi mafarki ka anna alqamara kamar cewa wata zalamin makanihi mata ya wata ya kauce ya goce daga inda yake nayi mafarki naga wata ya goce daga inda yake wasaqata fi hijri kuma ya fado kan abin nan cinyata shi wannan wata kaman ya baro inda yake ya fado kan cinyata ma'ana shine ake ce ma hijir nan ce hijir wato daga kirjin mutum zuwa guiwarsa idan ka zauna ka dauki jariri ba yana cewa ka dora shi a hijir dinka ba yauwa kamar da ake ce lab an san lab da ake ce laptop me ake ce laptop ba ana dora computer akan guyuwar mutum ba shi yasa ake ce mata laptop ko shine hijir sai naga wannan wata kamar an dora shi akan cinyoyina ko guyuwata ya fado daga inda yake tace wala wallahi ma azkuru min sha'nika shay'an kuma wallahi bana tuna wani abu na lamarinka banda wannan fa qasastuha ala zawji sai na bada labarin wannan mafarkin ga mijina shi kinana kinana ibn abul huqaiq wanda aka kashe saboda yaudara shine mijinta mun gane da asali tana gun salam ibn mishkam shine mijinta suka rabu sai kuma wannan wannan kinana ibn abul huqaiq ya aure ta to shi ma ba a dade da yin auren ba sai wannan abu ya faru yayi yaudara dinnan aka kashe shi ba wai saboda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waye shi ba shi kawai a wannan abu da ya faru shine sababin kashe shi daga baya ma shine ya san safiya ashe matarsa ce mun gane ko fa qasastuha ala zawji wannan mafarki da nayi sai na bewa mijina labari nace kaji kaji ni fa nayi mafarki naga wata ya ballo daga inda yake ya fado kan cinyata ko guyuwata sai ce fala tama wajhi yana jin wannan labari sai kwashe ni da mari ma'ana abinda ya fahimci mafarkin cewa wani ne zai zo ya dauke ta ba shi za a raba shi da ita kuma wani nan mai haske ne zai zo zai raba shi da ita shine mare ta dan me ma za ta bashi irin wannan mafarkin ta bashi labari fa qala sai yake cewa tamannaina hadal malik wato har ma burin wannan sarkin kike yi alladhi bil madinati sarkin nan na madina shi kike buri har ya fassara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cike ne shine ya kai mata mari shine ya haifar da wannan wato kore kore a fuskarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya tambaye ta na fata kun gane abin to wannan kenan daga cikin abubuwa kuma har yanzu ka shafi ita Safiya na irin wannan kissoshi wata rana zamanin sayyidina Umar bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa bayan rasuwar Abu Bakar radiyallahu ta'ala an wata baiwa a gidan sayyidina Umar sai ta zo ta samu sayyidina Umar take ce da shi ni fa ina da wani abu da nake tuhuma me kike tuhuma ta ce Safiya fa tana bikin Asabar na Yahudawa in baka sani ba kuma sannan tana dan yin alakar ta har yanzu da ɗan uwanta Yahudawa tana aika musu aike tana hulɗa da su shine sayyidina Umar a matsayinsa na jagora kuma mai adalci sai ya aika a tambayi Safiya daga cikin domin lokacin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan kuma ana kula da su sai ya aika a tambayi Safiya wannan labari ne wannan ya iso gare mu an ce har yanzu kina bikin ranar Asabar baki aiki ran Asabar baki komai irin yadda Yahudawa suke yi mun san bai Yahudawa aka ce Asabar tayi to ba wani motsi da yake ko share gidansa ba zai ba yana cikin abubuwan su na addini ba a komai ran Asabar to shine sai ya aika sai take cewa wallahi tunda Allah ya musanya min addini da ya bani musulunci ban taba tunanin Asabar ba na manta da ita kamar yadda na manta sauran rayuwata ce amma sadar da zumunci da Yahudawa ta ce akwai karaba da zumunci tsakani na da su kuma har yanzu ina sadar da zumunci na da su ya aiko da amsa aka ga sayyidina Umar shine sayyidina Umar ya so ya azabtar da wannan mata akan ƙaryar da ta yi mata dangane da addini dan wannan gefe mu'amala ce wannan kuma addini mun fahimci wannan abu shine har Safiya ta kira wannan baiwa ta ce ke kuwa wani abu ne ya dauke ki kai min wannan ƙarya ta ce wallahi shaidan ne shine ta ce je ki ashe baiwar mata ta ce baiwar ta ce ita ce ta zo ta yi mata wannan ƙaryar ba wai baiwar gidan sayyidina Umar bace baiwar mallakar ita Safiya ce ta zo ta yi mata wannan ƙarya shi yasa dama ai za a karbi zancen saboda daga cikin gida take mun fahimci abu shine ta kira ta take cewa ke ko me ya ja ki kai min wannan ƙarya ta ce wallahi shaidan ne kawai ni ne na so in bata tsakani nayi wannan abu na kirkire shi shine sai to je ki Allah ya gafarta miki inda shedan ne je ki Allah ya gafarta miki ta kuma yanta ta tace je ki na yanta ki yanzu ya ce je ki kike dan ta sallame ta sallam ta sallame ta ta yanta ta da kuma gafara saboda kikkiawan hali dan yana cikin abinda malamai suke siffanta safiya da shi wani irin hakuri hakurin da ba kowace mata take da irin wannan hakurin ba Allah ya hore mata hakuri da juriya domin in ba masa mai hakuri ba kai in akai maka irin wannan ya zaka in ba kai afuwa ba shi yasa kullun a cikin rayuwar mutum in ya zama mai afuwa mai hakuri to ba wanda ya kai shi cikin nasara a rayuwarsa hakuri ba hakuri na kaskanci ba kuma cewa ka rasa yadda zaka rama a kana da damar ka rama kana da damar ka ci mutunci kai zagi sai ka fasa ka ce ka yafi kai halin girma kai halin manya sai ka kara kuma girmar sai ka kara daraja to wannan irin dabi'ar kenan abinda ta yi mata kenan wannan mata kuma suka huta da wannan abu to sai amru ashatil masmuma kissar naman akuya ko naman rago wanda aka sa masa sammu a ciki in san sammu da Bahaushe yake cewa sammu ko oh? To daga Larabci ne sumu ne sumu shine a sa dafi asalin sunan dafi ne ba wai ai maka magani ai maka sihiri ba sihiri daban sumu kuma daban poison asalin lafazin poison shi ake nufi da sumu mun gane to maganar tarihin ko kissar wannan nama na rago ko akuya da aka sama poison a ciki aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam matma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khaybar ba'da fathiha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nutsu a garin khaybar bayan an ci nasara akan wato khaybar an bude ta zama musulunci wato kasar musulunci ahdat lahu zainabu bintul harith akwai wata bayahudiya wadda ita ce matar wato imra'atu sallam ibn mishkam matar sallam ibn mishkam wanda da shi ne mijin safiya kafin ta dawo wurin kinanat ibn abil huqaiq to matarsa sunanta zainab bintul harith sai ta bada hadiya shine ahdat kyauta tashatan masliyatan nama na akuya ko rago gasashe shine masliya ai mashwiya mun gane waqad sa'alat kuma sai da ta tambaya aka bata amsa ayya udwin ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda bangare na jikin dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awa ya fi son ya ci faqila sai aka ce da ita faqila laha aka ce da ita azzira shine dira'i shine karfata fa aktharat fiha min as-summi shine ta sai ta yawaita poison din a wannan gefan inda ta san nan zai sa a bakin sa ya ci ta dauko dafi dafin da in an ci mutuwa ake ta sa a naman ta barbada sai ta tambaya a wanne bangare na jikin dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so in zai ci nama aka ce ai karfata ya fi sha'awa shine ta samu karfata ta kara barbade ta da karin poison din mai yawa wato wannan dafi mai yawa thumma sammat sa'ira shati sannan sai ta sanya sunmun dai a bangaren sauran bangarorin jiki na wannan nama thumma ja'at biha sai ta zo da naman fuska tana walwala tana murmushi tana dariya ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند تاجي wannan nama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanawala dhira'a sai dauki wannan karfata yasa a bakin sa yace ya gatsa kai falaka minha madghatan sai tauna shine laka laka yaluku ay madgha mun san madghu ko madghu shine ka tauna nama madghatan tauna ma'ana da ya gatsa sai dan gatsa hakurin ya tauna ai naman ya tauna da hakurinsa falam yusibhu amma sai bai haddi bai hadiye ba ya dan tauna shi amma bai hadiye ya wuce makogoransa ba shine sazahu bisin falam yusibhu sai bai cinye ya hadiye ba wala fadaha sai furzar da shi shine lafaza shi yasa magana ake ce mata lafazi saboda furzo ta ake tana shi yasa ake ce mata furuci da Hausa ko dan ce lafaza shine ma'ana ka fito da lafazi ka fidda shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya furzar da wannan nama bai ci ba bai hadiye shi ba amma dai ya tauna thumma qala sai yace inna hadhal azma wannan kashin la yukhbiruni annahu masmum yana bani labarin cewa an sa masa dafi shi kashin da kansa ya ga yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda Allah ya hore masa damar yi magana kashin ya ga yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni fa an sa mini dafi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin wannan ya dakatar da cin bai ci bai furzar da shi ya zubar da shi sallallahu alaihi wasallama wannan yana cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a biha sanan sai a kira wannan mata fa'tarafat ta tabbatar da haka ta yadda ta yi confession shine fa'tarafat fa qala sai yace ma hamalaki ala zalika ke ko menene ya jawo ya dauke ki kika aikata wannan irin abu ki sa mun san mu a cikin nama qalat sai tace qultu ni na ga yawa mutanen da muke zaune da su in kana malikan in har wannan mutumin sarki ne kawai mulki yake so sarauta yake so istarahtu minhu to mun huta da shi ma'ana in yaci wannan ya kare mun gama da shi wa in kana nabiyan in ku annabi ne fa sayukhbaru to za a bashi labari cewa wannan abun akwai sun mu kuma ba zai ci ba so muke mu gwada kai annabin gaske ne ko annabin ƙarya ne shi yasa na sa wannan sun mun a ciki fata jawaza anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe mata ishi ta shiki tafi saboda wannan wa kana ma'ahu bishr ibn al-bara amma akwai wata riwaya ta kissar zamu ji yace akwai bishr ibn al-bara ibn ma'rur wani daga cikin sahabbai sunansa bishr ibn al-bara ibn ma'rur mai banbancin bashir da bishr wani mu a hausance muka caccanza su akwai bishir bishir shine mutum mai sakin fuska mai walwala mai bushara mana wanda fuskarsa ba daurewa shine ake ce mai bishir akwai bashir shi kuma da bashir kai shine mai bushara mai yin bushara bishir kuma mai sakin fuska mun gane yo shine mu kuma muke cewa bashar in ka ce bashar fata kenan fatar jikin mutum kun gane yau da aka bambance waɗannan suna in za a yi sawa yaro suna a san wanne aka sa in bashiru ne a ce bashir in kuma bishir din ne na san dai mu a nan yariyar ba ma yi amma a katsina ana yi za ka ji akwai bishir da yawa a katsinawa ko yau amma a nan mu yariyar musali a ce bashir ko a ce basiru wani ma bashirun ne amma aka juya shi ake cewa basiru basiru kuma mai basira kenan to mu kyale dai wannan bishir ibn al-bara ibn ma'rur yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha minha aklatan fa asagaha shi ya dauki wannan nama ya ci kuma ya wuce makogoransa har ya hadiye famata minha take a wurin ya mutu واختلفت الروايات تو روايوي سن سابا في التجاوز عن المراه وقتلها وسو سكا سي النبي صلى الله عليه وسلم يا يافي متا وسو سكا سي يا كشيتا وجمعوا بانه تجاوز عنها اولا وند سكا جمعي تسكان الروايوي مالمي من سان اذا ان سامو ساباني الروايوي انا ين جمعي ميمكون اي اجي حديثي سي اي جمعي جمعي شيني abaiwa wannan fassara abaiwa wannan fassara kowanne yayi aiki a bigiransa to shine suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi ya yafe mata a karan farko yace je ki an yafe miki falamma mata bishrun amma yayin da yaga bishr dinnan ya mutu qatalaha isasan sai sai a ku je ku kawo ta sai aka kashe ta kisasi akan wannan bishr da ta kashe shi mun gane abin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ai kunga bai mutu ba tunda bai mutu ba bata kashe shi ba sakamakon wannan abin da yasi sai ya zama ba a yi mata komai ba kuma tunda ta faɗi wancan uzuri nata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya so ya yafe mata tare da cewa malamai suna cewa wannan abin tauna wannan da yayi wannan dafin da ya shiga bakinsa shi wannan kawai ya dan yi tasiri hatta a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine daga baya ya sababin kuma ciwon da ya haifar da shi ya kwantar da kwanciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ajalinsa shi yasa suke cewa wasu malamai suka ambaci wannan mata dai ita ce dai sababin sa wannan dafi nata shine ya haifar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya amma ba a wannan lokacin ba a riwayoyin da wasu malamai suka ambata to wannan kenan muje sai kuma qatla al-fariqain fi ma'ariki khaybar adadin wadanda aka kashe a wannan yaki na khaybar har yanzu dai kar mu manta yakin khaybar muke magana ko to nawa aka kashe daga musulmi nawa aka kashe daga yahudawa yace wa jumlatu man istushhida min al-muslimin adun kule adadin wadanda ko kace total din wadanda suka yi shahada daga cikin musulmi fi ma'ariki khaybar ayake yakin da aka yi a khaybar 16 rajulan mutum 16 ne musulmi suka mutu arba'atun min quraishin mutum hudu daga quraishawa wa wahidun min ashja mutum daya daga kabilan ashja wa wahidun min aslam mutum daya daga kabilan aslam kun ga shida kenan wa wahidun min ahli khaybar mutum daya daga cikin mutanen khaybar nawa kenan 7 saura nawa a 16 saura 9 wal baquna min al ansar mutum 9 kuma daga cikin al ansar shi ne adadin wadanda aka kashe da Allah ku duba wannan magana hatta wannan abun ana ruwaito mana a ce ga adadin wanda suka mutu wuri kaza ga adadin yadda aka yi kaza ga wanda suka mutu ga wanda daga kabila kaza wannan ke sa malamai su ta mamaki ya za a yi ga irin wannan abun din arwato mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manya-manyan abubuwa na addinin da aka gina misali harkar shi'a akai da za a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa gare shi amma wai ba arwato wannan abun ba amma an ruwaito mana wane ne shugaba a yaki kaza wa aka kashe a yaki kaza dan kabila kaza nawa aka kashe al ansar mutun nawa aka kashe gashi nan a riwaya amma a rasa wanda zai ruwaito mana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wacce riwayar da za a zo a kafirta al umma zulman wa udwanan akanta Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta to sai ki cewa wayu qalu wasu kuma suna cewa inna shuhada al muslimin wadanda suka yi shahada daga cikin musulmi fi hadhihi al ma'ariki 18 rajulan mutum 18 ne wa dhakara al-allamatu al-mansurufuri 19 rajulan malam al-mansurufuri wanda malamin yana yawan kawo mana maganganun sa ɗaya daga cikin malaman India shi ma da ya rubutu akan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya shafi kwanaki da tarihi da kuma adadi ya fi sauran malamai kwalkwale shi ya bi duk abinda aka ce shekara kaza aka yi to yayi kokarin ya gano hakikanin shekarar kuma har ya mai da ita wato shekarar wato miladiya yace wannan ya daidai da shekarar miladiya kaza kuma sannan adadin mutane a wuri kaza da aka kashe shine adadi kaza to yakan bi wannan abin saboda damuwarsa da shi a littafin sa mai suna menene mun karanta mai ko rahmatul lil alamin sai ke cewa thumma qala sannan yace inni wajadtu ba'da tafahhusi bayan kwalkwale bincike da nayi na sami 23 asman ko 23 asman wato suna daidai har mutum 23 na samu daga cikin wadanda aka kashe a wannan yaki wahidu minha fi at-tabari faqat mutun daya na samu a tabari kawai ma'ana wannan tabari yana nufin tarihin tabari yawa a riwayar al-imam at-tabari ya ruwaito wannan magana wa wahidun inda al-waqidi mutun daya a wurin al-waqidi Muhammad bin Umar al-Waqidi dai daga cikin malaman sira malaman tarihi wa wahidun mata li ajli akli shati al-masmuma mutun daya ya mutu saboda cin naman wannan wato nama da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai dafi a ciki wannan shine wanda muka karanta Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur wa wahidun ikhtalafu mutun daya kuma sun yi sabani hal qutila fi badrin ay khaybar shin a yakin badar aka kashe shi ne koko a yakin khaybar والصحيح انه قتل في بدر ابن da yake ingantacce shine a yakin badar aka kashe shi to kun ga duk har wannan abun duk al-lisafa an kawo mana wa amma ko ce amma qatla al-yahud amma wadanda aka kashe daga cikin yahudawa fa adaduhum to adadin su 93 qatila mutum 93 ne aka kashe daga cikin yahudawa a wannan yaki mutum 93 to sai fadak wa ma adraka ma fadak fadak sunan wani kauye ne a kusa da Khaybar a Hijaz muna ji bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara akan Khaybar kuma yayi yarjejeniya da mutanen Khaybar akan za su rika aikin gona da noma akan za su bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a kasa dukiyar abin da aka samu za su mika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu daga ciki to kuma sai ya aika har yanzu fadak shi ma aka irin wannan abu za mu ji ko kusa da haka yace walamma balaga rasulullahi sallallahu walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila khaybar yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai khaybar ba'atha muhayyisata ibn mas'ud ila yahudi fadak ya tura muhayyisa dan mas'ud ya tura shi zuwa yahudawan fadak fadak ma ashe wani guri ne wani kauye ne masu gonaki na dabinai da arziki mai yawa sunan wurin kenan fadak kuma yahudawa ne a wurin kafin wannan lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wurin da yake li yad'uhum ila al-islam yace muhayyisa ibn mas'ud yaje ya kira su su ma zuwa musulunci fa abqa'u alaihi sai suka yi jinkiri ba su bada amsa ba za su yi musulunci ko ba za su yi ba ba su ce komai ba falamma fataha Allahu khaybara yayin da Allah ya bude ma'ana aka ci nasara a yakin khaybar akan garin khaybar ta koma hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qadhafa ar-ru'ba fi qulubihim sai Allah ya jefa tsoro a zukatansu suka firgita suka ce a tunda Khaybar mai irin wannan ganuwa iri an ci nasara akan ta to bai kamata mu ma mu bata lokaci mu ce za mu yaki ba fa ba'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalihuna sai suka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman sulhu ala nisfi min fadak akan cewa za su bada rabin filin fadak ko gonakin su na fadak bi misli ma amala alaihi ahla Khaybar gurgudan da irin abin da yayi mu'amala da mutanen Khaybar da shi ma'ana kamar yadda yace mutanen Khaybar za su rika yin aikin noman su su bada abu kaza to su ma sai suka ce su ma za su bada wannan rabi na dukiyar da suka samu na kayan gona musamman dai dama dabino shine babban abin da ake samu faqila zalika minhu ay faqila zalika minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba haka daga gare su فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه شي يسا sai ya zama wannan fili na fadak ko gonakin fadak suka zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine yake amfani da shi ma'ana da shi ake amfani yake ci da gidansa duk abin da aka samu na amfanin gona shi yake ci da gidansa da shi li'annahu lam yujif alaihi domin kuwa wannan fai'i ne ba a yi ijafi ba ijafi shine yaki da dawaki ba a yi ijafi a kansa ko lam yujif alaihi almuslimuna bi khailin wala rikabin musulmi ba su yaƙi sun zo da dawakin su da raƙuman su sun yaƙi wannan wuri suka samu ganima ba su mutanen wurin ne yahudawan suka sallama ta suka miƙa dan haka ta zama fai'i in ko fai'i ne ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rabawa za a yi khumusin sa a rabawa wani abu zai dauki wani abu wanda shine zai ciyar da gidansa kuma a raba wani abu daga to ga al'ummar musulmi daga ciki mun fahimci an ba a bangaren ganima yake ba kuma za a raba shi kamar da Allah madauki an fata mana a cikin suratul hasr ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama abina ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabin sabili kay la yakuna dulatan bayna al aghnia minkum yau wannan shine to wannan kenan saboda lokaci ba zai ishe mu ba na so mu yi tattaunawa ta musamman akan fadak da alakata da aqidar da aka zo aka dangana mata da aqidar shi'a me yan shi'a suka damu da fadak ana ta magana bayan rasulur manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gun sayyidina Abubakar cewa a bata fadak a matsayin gado sayyidina Abubakar yake cewa ai fadak a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba amfani da ita haka za a yi da ita zamu zo dai mu ji menene hakikanin abin da ya gudana din kuma yace annabawa ba a gadan su yana nufin gadan dukiya annabawa suna gadan junan su da ƴaƴan suna gadan amma ta ilimi kamar yadda Allah madauki ya gaya mana fawaritha Sulaiman Dauda annabi Sulaiman ya gaji annabi Daud ta bangaren ilimin sa da kuma annabci da Allah madaukaki ya bashi bayan babansa amma ba magana dukiya ba domin dukiya ce ba shi kadai ne dan sa ba yana da ƴaƴa daruruwa shi annabi Daud haka ba a wari annabi Sulaiman shi kadai a ce ya gaje shi dukiya kuma ba ta cikin abin da Allah madaukaki zai dauki muhimmancin ta har dangane da dai abin da ya shafi annabawa har a fadi wato maganar gadanta mun fahimci ana maganar gado ne na annabci da ilimi amma gadan dukiya annabawa ba ai kamar yadda sayyidina Abubakar ya ruwato daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwato wannan kamar da zamu zo insha Allah mu duba ko mu karanta wannan kuma zai zo mana ma cikin darussan minhaji sunna insha Allah na jin dama ba mu zo kansa ba ai ko zamu zo kansa amma saboda wannan munasabatin da mun fada darasin mu na gaba insha Allah a kansa zai zama sai ku tuna mu ko da an manta insha Allah wadil qura muje wadil qura abin nan nan ce wadi kun sani ana nufin rafi abin nan kwari sunan sa kenan wadi al qura shi ma akwai yahudawa a wurin suna zaune kuma shi yahuda tsibi suka rika zama a area nan wajen Khaibar din ba dukan suka tattaru a Khaibar ba ko su a Khaibar shine babban gari har zuwa yau yana nan babban gari haka kaman local government ne a karkashin wato muhafaza babba a karkashin province din Madina yana nan kuma har yanzu da wannan sunansa Khaibar to akwai kauyuka kanana kusa da shi daga cikin kauyukan akwai Fadak daga cikin wasu kauyukan kuma akwai Wadil Qura to tun a wancan lokaci wallan ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min Khaibar yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da Khaibar in sarafa ila Wadil Qura sai ya tafi zuwa Wadil Qura wa kana biha jama'atun min al-yahud suma akwai wani gungu na yahudawa a gurin wan dafa ilaihim jama'atun min al-arab wasu daga cikin larabawa suka taru tare da su suke zaune tare da su a wannan wuri wadi al-qura ashe kenan akwai yahudawa akwai larabawa shine in dafa ilaihim suka garu tare da su falamma nazalu istaqbalatkum yahud birrami yayin da suka sauka sai yahuda suka tare su da harbi yaki kenan suke so ayi wa hum ala ta'bi'a lokacin a kintsa suke suna dam da makaman su suna shirye za a yaki shine ta'bi'a readiness fa qutila mid'am a gurin ne aka kashe mid'am abdun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani dai daga cikin bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa mid'am ku rike halitta. Akwai daga cikin abubuwan da malami suke damuwa da su, malaman tarihi, musamman Malam Ahmad bin Ali Al-Miqrizi, daga cikin rubuce-rubucensa ya damu da rubuce-rubuce akan amlakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kudu ba saboda damuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai har sai da suka yi rubutu akan komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ke da shi, har bayinsa, adadin bayinsa an yi rubutu akai, adadi su nawa ne, kuma da sunayensu, wane asalinsa kaza, asalinsa kaza, wane ga yadda aka yi musulunta, wane ga yadda aka yi tarihinsa, duka hular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi rubutu akan ta, takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi rubutu akan su, gwadanda yake sawa duk an yi rubutu, an faɗa adadi guda nawa ne, da wanda ya samu a wuri kaza, da wanda aka kawo masa kyautarsa, da wanda aka sayo masa a wuri, duk malamai sun zauna sun rubuta waɗannan. Wannan dan ya nuna mana babu wani annabi da ya samu gata, da ya samu al'umma da suke son sa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan Allah a cikin mutanansu an so su, amma babu dan adam da aka taɓa yi wanda rayuwar mutane ta damu da shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har zuwa yau din nan. Na ba ku labarin ina waɗanda suka yi abin da suka yi a wannan ya sunan ƙasar nan Denmark, a Poland, da suka yi, da suka ci mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya-baya kuma ina jin a Poland ne kai, ko a Holland, ba sun yi wani fim ba da ake ce ma Alfitina, wanda suka yi fim ɗin Alfitina. Yauwa, kun san fim ɗin tukuna? Ba Denmark na kake so ba, Denmark ɗin wancan nasa shekaru da baya ne da suka wuce, yau shekara biyu kenan an yi wani fim sunansa Alfitina, fitina, aka wato taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, musamman dai aka ɓata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ban ba ku labarin ba ko? Ba wai na abin ba, na san wasu daga cikin ku da yawa sun gani ma kila a internet, wasu har an sa fim ɗin a ciki. To ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa wannan fim ɗin, distributors kenan na fim ɗin, kun san me ya same shi? To ya musulunta kwanan nan ba daɗe ba, zuwa na Madina wancan sati wata ɗaya kenan ko da suka gabata, sai gashi mun haɗu da shi a taron da conference ɗin da muka je. An zo da shi wurin, ya zo daga Dubai, ɗansa ma ya musulunta, ɗan nasa shekararsa 23, ɗan da bai musulunta ba, sai suka taho wani taro a Dubai, a taron da ake a Dubai ɗin agun ya musulunta, shi kuma sai ya taho Madina gun wannan taro da muka je, wannan conference da aka yi. To har aka ba shi dama yayi bayani, ni amma mun gaisa da shi muke tattaunawa, sai ya hau mambarin jawabin yake magana, yana ba da labarin cewa Allah ne ya kaddara masa wannan abu, ya ce ga shi yana ciki, ya ce ba na cikin waɗanda suka tsara fim ɗin kamar yadda wasu dai suke faɗa, hakikani dai ina cikin waɗanda suka yaɗa shi a duniya, saboda jam'iyyar mu ta siyasa, inji yadda shi yake faɗa, jam'iyyar su ta siyasa ita ce ta yi amfani da dama don ta samu mutane, tunda a Turai idan mutum yana son samun ƙuri'u da yawa, daga cikin abin da zai shine taɓa musulmi, saboda jahilcin da aka sa su na tura musu cewa musulunci shine ta'adda, musulunci shine tashin hankali. To sai suka yi amfani da wannan a siyasar su don su samu mutane, suka yaɗa fim ɗin, duk ya ba da labari da kansa, yake cewa to amma ya sai na tabbata information ɗin da nake da shi dangane da musulunci a wancan lokaci, yace wallahi ɗan kaɗan ne, kuma a jirkice yake, ba a bani musulunci a daidai ba labarinsa. Sai ce amma bayan an yi wannan abu, na rika samun tanakudi a zuciyata, ba ta jin daɗi, ba na nutsuwa, na yi ta bincike, na yi ta karance-karance akan musulunci, kuma sai na zo da kaina na fahimci cewa kai wannan addini shine gaskiya. To kun san Bature lamarinsa daban, suna da bambanci da mu muna da matsala, mu za ka ga mutum ya fahimci gaskiyar ma, amma zai ce kai mu dai ba mu yadda, mu ba za mu bi su wane ba, in muka yi ai wane kenan shine yafi mu, sai mutum ya zauna ya ce shi iyaye da kakanni a kansa zai mutu, wannan sai jahilci. Amma su suka bincike gaskiya suka same ta, to imani suke yi, nan da nan yayi imani ya musulunta. To a gurin taron yake ambata mana cewa ya dauki alƙawari kuma a kansa da rayuwar nan tasa har ƙarshen rayuwarsa, aikin da zai yi shine ya warware wancan aikin da yi duk abin da zai zama zai yada martabar banzan Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar sa yace yanzu kuma shine aikin sa yace har ya kafa wata kungiya aikin ta kawai ya da martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan yana kashe da kudin sa yace har yanzu ya sake cin zabe dan haka suna nan a yanzu ma a matsayin dan siyasa yake a kasar kuma za su ci gaba da amfani da kudin su wajen amfani da wannan kungiyar da ya da littafai akan musulunci a Holland din musamman da kuma duk wuraren kasashen turawa dan tsare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ga mun wannan inda zagi da duka aka bi shi ba a bashi damar ya karanta musulunci ba za a samu wannan nasara shi yasa kullun ake fada wa ƴan uwa mu sassauta tunaninmu mu koma yaki na ilimi yanzu shi ake ko da ana yakar mu da makami to akwai mafi yawan masu waɗannan abubuwan suna yakar mu ba su san wa suke yaka ba hasken da ke cikin wannan addinin namu ba su gane shi ba in muka zauna muka bayyana musu cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ba za a yi wani abu na tashin hankali ba Allah maduke ya sauke mana yanzu kun ga shi irin nasarar da yake Allah kuma ya kara tabbatar da shi akan addinin sa to mu je ko da ke lokacin ya riga ya kure ko mu tsaya haka sai mu sake dawowa kan wadil qura din ya zama nan zamu tashi insha Allah saboda wannan labarin ina ji shine cinye mana da zamu iya gamawa ko to mu tsaya anan in muka tashi mako mai zuwa sai mu dawo ko da ke mun ce zamu yi zancen fada ko in muka gama magana fada din inda isasshen lokaci dan takaita ya zama ba wai duka darasin zai dauka ba gurgudun hali dai ko da rabin awa ko dai gurgudun inda muka iya tsayawa sai mu kuma mu kara satin da shi ma wannan din bashi da yawa mu gama fasalin gaba ɗayan sa da fatan Allah subhanahu wataala ya kara taimako mu ya tabbatar da mu a hanya madaidaiciya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu waɗannan fitinu muna fatan Allah ya tona asirin masu yin su Allah ya maida sharrin su kansu Allah ya dakatar da cutar su kar ta zo gare mu Allah ya dakatar da dukkan marketing da suke kullawa ko su waye ba mu sai su waye ba Allah madaukaki ya san ko waye a cikin wannan lamari muna fata abin da yake so Allah ya hana shi in mai neman mulki ne Allah ya hana in mai neman dukiya ne Allah ya hana in mai neman yada wata aqida ne Allah ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya bar al'ummar musulmi cikin mutunci cikin daraja cikin kima Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya tsare mana iyalan mu Allah ya tsare mana dukiyar mu Allah ya tsare mana zaman mu lafiya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk